sakar me mana zero
zakin yayi kara zakin yayi kara dan kwantan barar alƙaliri ma
yamana hayya
zakin yayi kara dan kwantan barar alƙaliri ma Allah mai girma ya ba mu girma mu ba mun soma wanda ya so ni sai na so shi wanda ya ki ni sai na ki shi wanda ya bani sai na bashi ko ya yi kwance ko ya tashi mai so ya kar ni sai na kar shi wallahi tunda ya dau bashi muguna barci ba a taba shi sai lallashi har karwa garya gaba ta wuce baya tirni da tabarya addu'a ta uwa ta wallahi Allah ta ga komai na sha tawara na sha la aure na sha maganin ka da mai
eh mana
eh haka ne aka gan mu kuma amari mu ya zama dole zancan wa ƙarya amari yace ga tallalle duk ƙaryar fata ummata ta hause ta sale ku tsaya daga nan dai fadar mu mun riga mun kulle Allah ke ba mu in kai ne ka rike kayanka in zanai numfashi ka rike har sai na bi ka kai da baka da rai koko wuta koko aljanna kake ta faman gombo tsaya gyara malam na na kara
eh mana
waka tari ga babu ya ko saka sai tai mai daidai ina gode eh mana
eh mana
da za na fara koye na shi mai rabo ya riga ya samu duniya sai Allah waye yake da numfashin mu wani dole ya soka wani ya kika mu ƙaryar mu shine lillahi wanda ya baka shi zai ba a tuba a sayar ba kaza ta dara doki Nina yun maka kuma cikin ta na kai yaki dukar yar yaro na ci aradu ya san zaki kai gyara shirinka ko ta ba mu sai azimu
eh wala
na dankwane dai mai ri na dankwane dai mai ri ma
eh wala ai ku
yana ka ara yana ka da yana kara eh bar ganin ka tara tunda wai ne wada ne wa shimfidar fuska ai ta wuce shimfidar ta bar ma hasada ciwo ce mai ta zahiri mai girma kuma kowane tsuntsu ku kan gidan su zaye yi ma babu mai iya yi ma a rado ran fishi ke yi ma arziki sai Allah mu dai mu tashi da yi ne ma asalin kowa kauye a can iyaye suka girma dan kwane dai e mai ri ma e mana na na kara kodoci
eh mana
gara ta amarya ciki akan sako alkaki zaure zaure dole sai akwai alkuci
wani ba
sarki algaita ake masa boka kaki
eh mana
bindiga sai soja rago sai ya kwana da raci maki maki ne tamkar bawa ne gadoci
eh mana
ya san cewa baya hawa sai ƴaƴan sarki amma zai share tirke ya kai wa gona taci Rainin mai raini yaro na ce kawai daidai ne Shari'a sai Allah ranar wa abidar wani lauya eh mana na na kara na dankwane dai mai ri na dankwane dai mai ri ma
eh mana
na 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 kara da en canji na zan 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 da motoci na zan 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 da harkoki na zan 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 ni babu ruwana zan 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 dole in ci kuɗi na zan 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 wanda ya mun rana zan 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 dole da yi masa rana zan 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 haka za a faganna a zan 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 eh mana na kada
ai